أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 23 ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar rayuwar mu ta kawo wannan lokaci a cikin wannan wata mai dumbin albarka watan ramadan musamman kuma a cikin waɗannan kwanaki masu matukar muhimmanci a rayuwa kwanakin 10 na ƙarshen Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka samu babban rabo a wannan wata kuma suke cikin waɗanda suka dace a waɗannan kwanaki masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ya shiryar da mu da zuriyarmu ya gafarta mana ya samu na daga cikin yantattu daga wuta zuwa aljanna wannan kwanaki da ake ciki masu dumbin muhimmanci akwai bukatar yawaita addu'a da istighfari ga kowane ɗaya daga cikin mu a kowane lokaci yawaita karatun qur'ani yawaita nafilfili ko salloli ko yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawaita duk wani aikin alkhairi da mutun ya san in ya fada alheri ne ya tabbata a sunna ko in ya aikata alheri ne ya tabbata addinin musulunci ko min karancin sa mutun yana da matukar muhimmanci a waɗannan kwanaki ya dage da yi in dai ya samu dama matukar larura bata hana mutum duk wani aikin alkhairi da yake ganin zai yi ba to ya kokari ya ga cewa yana aikatawa saboda idan aka dace a waɗannan kwanaki mutum insha Allah ta'ala zai dariya sosai ya more ranar tashin alkiyama kamar misali ne mutum a ce a yayi noma kaga idan kaka ta yi lokacin da ake diban amfani idan mutum ya ga ta ko ta ina abun da ya shuka ya aifar da abun da yake mafi alkhairin abun da ma baya tsammani ya ga buhuhuna na komai sai a ciccike sai ga bai san lokacin da zai ta fara a hankalinsa yana kwanciya ba to haka ma idan muka yi aiki nagari a waɗannan lokuta kuma sannan muka dace da abun da Allah yake bukata kuma Allah ya karba to mutum ya ci nasara da a ce mutum zai san cewa akwai wani Ramadan guda ɗaya da Allah ya masa dace da tawfiki ya samu dacewa a waɗannan kwanakin Ramadan din musamman a waɗannan 10 na ƙarshe din ko da Ramadan ɗaya ne a rayuwarsa in dai yana da tabbas Allah ya masa tawfiki ya dace to mutum ba shi da asara a rayuwa to balle kuma in Allah ya taimaki mutum an yi Ramadan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da shi kuma aka yi sa'a ya samu dace to wannan ba karamar garabasa ba ce shi yasa a kullun idan mutum ya samu kansa irin waɗannan kwanaki sai ya yi himmar da tamkar wataƙila su ne na ƙarshe haɗuwa wala misali kaman a ce wannan Ramadan na ƙarshe yake azumta inda mutum ya san haka kaga ai da azumin da duk abun da zai yi na ibada zaka ga ya zama wato daban kuma zai yi himma a kansa to haka ake so mutum yayi zato kaman tsammanin kamar wani Ramadan ba zai sake zuwa ya same shi ba, duk da cewa fatan mu shine Ramadan su yi ta zuwa suna samun mu muna cikin lafiya da kwanciyar hankali. Amma dai dole wata rana za a yanke, amma mutum ya rinka tsammani ya zo kamar ko Ramadan na ƙarshe ne don yayi aiki mai kyau, wannan yana da tasiri a ayyuka. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu a waɗannan kwanaki, musamman a wannan shekara ta bana, jarraba wadda ta zama a wato bala'i a rayuwa ta ko ta ina. Amma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya kawar da ita mu ga bayanta, wannan cikin ƙasa da kiftawan ido Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yin wannan. Don haka bayin Allah, ci gaba da addu'o'i, tunda dukkan waɗanda suke ganin cewa za su yi ƙoƙari don a samu magani, an tabbatar cewa sun ce ba magani, to mu mun san magani shine Allah. Saboda haka a dage da addu'o'i, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mana da wannan bala'i, kawar mana da tunaninsa, ya kawar mana da firgicin da yake ciki, razana da ake yin an ji abun, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mana da su gaba ɗaya. Allah ya kawar da abun, ya kawar da tashin hankalin cikinsa, da damuwar cikinsa, da rashin walwala. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka ji tausayin mu, Allah ka ɗauke mana waɗannan bala'i. Waɗanda suka kamu, Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya. Waɗanda muke ciki, alhamdulillah, ƙoshin lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya kuma ya kare mu daga wannan bala'i. Kafin mu shiga cikin karatu, wanda muna karatu ne a cikin ayoyin surati Ali Imran a wannan a majalisi, wadda ayoyi daga aya ta 33 muka fara karatu a darasin da ya gabata. Daka za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin mu shiga cikin karatu din, an turo wata tambaya, wai misali taure ne wanda ya samu rauni a kafonsa amma kuma yanzu ya warke, wannan taure za a iya layya da shi? Ya samu rauni kuma ka ce ya warke, a tunda ya warke kawai al'aslu dama shine ba abun da ake tuhuma a jikin dabba sai in abu ya bayyana. To ta ji ciwo ko ya ji ciwo lokacin kuma sannan ya warke, inda ya riga ya warke shi kenan, babu wani abu tattare da shi. Kuma ma jin rauni na wani nau'i haka, ko ƙwarzanewa, ko wani ɗan abu a jikin dabba, wannan ba shi ne malamai suke magana a kansa ba, wata illa ta zahiri shi ne malamai suke magana a kansa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisin sai bayyana, arba'un la tujzi'u fi dhahaya, dabbobi hudu ba su isarwa cikin layya. Abuna mai dingishi, wacce dingishinta ya bayyana, gata nan kawai tana tafiya, tana ta da an ganta kawai, an ga a jirkice take tafiya, wannan ba za ta yi layya ba. Sannan wanda yake al'aura albayyinu awaruha, wacce take da ido daya ko ba ta gani ta gefen, ko da ana ganin ga gululun idon nan amma kuma ba ta gani ta wannan gefen, wannan ita ma ba za ta yi layya ba. Haka al'ajifa, wacce take ramammiya, kyan babu nama, babu komai a jikinta, haka nan ita ma wannan ba za ta yi layya ba. Haka nan almarib albayyinu maraduha, dabbar da take ba ta da lafiya, gashinta a daddage, da kowa ya gani kawai ya ga mara lafiya ce wannan dabbar, ko jikinta a tsumbure, ko ta yi wani irin haka, wannan ba za a yi layya da ita ba. Amma misali wani rauni dabba ta ji kuma ma sai ta warke kafin layya, shikenan kawai sai a yi layya da ita. Amma ko da rauni ta ji take dingishi, take abunan, ba za a yi layya da ita ba. Amma lokacin da a ƙaho ne, sannan kuma wanda ya rubuto ya ce ya warke, shikenan ya warke, shikenan yanzu sunansa lafiyayye. Da bai kamata ma ka ba da labarin ya taɓa jin rauni ba, yanzu kawai warkin aka gani, kawai shikenan, ga taure nan, kawai sai a yi layya da shi. Inda ciwo kuma za a ga ciwon, ba za a yi layya da shi ba. Ba a ga ciwo ba, ya taɓa jin ciwo a baya amma yanzu ya warke, to yanzu ba wanda ya san ya taɓa jin ciwo a baya sai wanda ya san shi. Saboda haka a matsayin lafiyayye ake ɗaukansa, don haka za a yi layya da shi. Haka kuma za a yi suna da shi aƙiƙa, ma'ana idan an yi aihuwa ana so a yanka shi, shi ma duka zai yi wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana a baya cewa muna karatu a cikin ayoyin surati Ali Imran waɗanda suke karantar da mu abubuwa da salihan bayi da annabawan Allah subhanahu wata'ala suka yi. Allah ya yabe su ya kuma ambace su cikin Al-Qur'ani domin mu zama mun yi koyi da abubuwan da suka aiwatar, mu yi koyi da rayuwar tasu, saboda mu ma mu ci nasara irin yadda suka ci nasara. Duk wanda kaga Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani, ko dai saboda tsabar alkhairinsa da zurfafawa da zarcewa da yayi wajen alkhairi da Allah ya yarda da shi, mana yayi duk abin da ya kamata daidai yadda Allah yake so, haka Allah yake ambatonsa a cikin Al-Qur'ani don bayin Allah su karanta labarinsa su yi koyi da aikinsa. Ko kuma wanda ko kuma kaga sunan mutum a Al-Qur'ani saboda tsabar tsageranci da kafirci da shi'umci da rashin gaskiya, wannan ya kai makula wajen tsiya, shi ma Allah subhanahu wataala yakan ambace shi a Al-Qur'ani a wani yanayi, saboda mutane su gane cewa lallai wannan ba mutumin kirki bane, kamar irin Fir'auna su Hamana da makamantansu, kaga wadannan duk gaba ɗaya ba mutanen kirki bane. Allah kuma ya ambace su a cikin Al-Qur'ani ba don komai ba, don aga irin tsagerancin da suka yi, kar wani mutum ya kama tafarkin su. Amma kaga annabawan Allah da Allah ya rinka ambatan su daya bayan daya cikin Al-Qur'ani a kira sunan su karara, su kuma ba komai yasa aka ambace su ba sai don irin tsabar alherin su da kuma yaddar Allah gare su, don me? Don mu mu yi koyi da irin aikin su. Don haka Allah subhanahu wataala ya ambace su salihan bayi ma waɗanda su ma don a yi koyi da irin ayyukan su. To waɗannan zuriya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana muka karanta a darasin da ya gabata, cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahima wa Ali Imrana ala al-alamin, kaga wadannan Allah ya ce zababbu ne shi ya zabe su, ya zabi annabi Adam, ya zabi annabi Nuh, ya zabi familin gidan Ibrahim, annabi Ibrahim alayhi salam khalilullah, ya zabi familin gidan Imrana mahaifin wato Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam, wanda duka Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar cewa ya zabe su ya fifita su akan sauran talikai da yawa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina musu cewa su din nan da kake gani zuriya ce sashin su daga sashi, yawanci daga zuriyan wancan ne wayancan suka saura, wayancan suka tafi aka haifi wayancan, wayancan suka gada, wayancan suka shude, haka aka rinka tafiya zuriyatan ba'duha min ba'd. To Allah subhanahu wata'ala ya zabi wa'innan zuriya, sannan kuma ya faɗi darajar su, sannan ya kawo labarin su da bayanin su domin bayin Allah na ƙwarai masu nufin alheri a rayuwa, waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dace su yi koyi da waɗannan bayin Allah wajen mu'amalantar rayuwa. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ambace su cikin Al-Qur'ani, ya kira su cikin Al-Qur'ani, ya jinjina musu a cikin Al-Qur'ani. Muna magana akan yadda ya kamata a ce idan mace Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mata juna ta ji cewa tana da ciki, ga abun da ya kamata ta yi kamar yadda mahaifiyar wato Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam Hannatu kenan ta yi, wato Hannatu tun lokacin da ta ji cewa tana da ciki a jikinta take ta addu'a, kuma tana yi wa Allah alƙawarin cewa wanda duk ta haifa a cikin wannan cikin to ta ba da shi wajen hidima wa addinin Allah. Saboda haka sai zama ta haifi ɗa ya ta mace, maimakon da ta yi tsammanin ta haifi ɗa namiji don ta miƙa shi kawai ya zama mai shara a masallaci, mai buɗewa, mai kulle, wannan aiki ne mai daraja. To don ta yi wannan ta samu ɗan da zai zama yana wannan aikin, shi ne take fatan haka. Tun daga jin cewa tana da juna ma sai ta yi alƙawari wa Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi kuma abun da yake so ya halitta a jikinta ya ta mace ne, saboda hikima da yake buri, saboda abun da ya shirya. Kaga ya ta mace ce, amma wannan iyati mace kuma ita zo ta taifi annabin Allah kuma annabin Allah ma mai daraja annabi Isa alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul yanda shine na ƙarshen annabawan bani Isra'ila to kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen dukkan annabawa gaba daya wanda aka aika shi bayan annabi Isa alaihi salam to shine ita Hamnatu tayi alƙawari Allah subhanahu wataala ya karbi addu'arta burinta ta samu zuriya tayyiba burinta ta samu iya ta kwarai ko da na kwarai take buri tana burin ta samu da na kwarai sai Allah ya bata ta haifi iya ta mace da ta haifi iya ta mace mun bayyana a baya cewa idan mutum akwai dalilin da yasa yake burin ya samu da namiji har ya karkata a hankalinsa saboda da namiji zai gaje shi ko wajen karantar wanda yake yi ko wajen ayyukansa da yake yi ko sana'o'insa ko gonarsa ko gonakansa ko nomansa kaga mace ba za ta tsaya ta yi abun da namiji zai ba wani sai sanya yake burin ya samu da namiji wanda zai tsaya ya kula da al'amuransa a baya to idan mutum ya zamanto wannan yasa yake addu'a Allah ya bashi da namiji malamai suka ce babu laifi akan wannan domin annabawan Allah ma sun yi amma idan mutum kyamar mace ne kyamar ya aifi iya mace yake yi wannan al'ada ce ta jahiliya kuma haramun ne bai halatta mutum yayi wannan ba don yayi karo da ayoyin alqur'ani abuna Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma shi Abdullah din radiyallahu an lokacin shi duka ƴaƴansa ƴaƴa mata ne sai Jabir din ne da namiji kaga lokacin da zai tafi yakin Uhud yace ya kai Jabir ka kula da yan uwanka ƴaƴa mata ni kuma sannan akwai bashi akai na na kaza in Allah ya azurta ni da shahada kai kokari ka biya wannan bashi ni kuma abinan ka sannan ka kula da waɗannan ƴaƴa mata da Allah subhanahu wataala ya azurta mu da su a matsayin su na yan uwanka kaga ma'ana ƴaƴa ne mata suna da yawa akwai sama da abuna Jabir a bisa bayanai ko kuma duka su zama ƙasa da Jabir radiyallahu anhu to amma dai ala ayi halin sai zama da namijin shi ya wakkalawa mana shi ya jibintar da lamarin su gare shi saboda shi ne wanda zai shige da fice zai tafiye-tafiyenta bai tafiye sun kama in wasu auba to in a wannan ɓangaren ne mutum zuciyarsa ya karkata ga da namiji malamai suka ce babu laifi amma a wai babin kyamar ƴata mace shi baya son aiwa sai da namiji wannan gaskiya haramun ne kuma kuskure ne karo ne kuma da ayoyin Allah shine abin da Allah ya faɗa wa iza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhu muswaddan wa huwa kawi wannan cewa idan aka yi waɗayan su albishir cewa matarsa ta aihu zai ce mai ta aifa idan aka ce ta aifi ƴata mace sai fiskansa ta turkune ta yi baki ya batare wannan laifi ne kuskure ne sannan kuma wannan haramun ne wannan kuma aiki ne na jahiliya ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi wannan Allah subhanahu wataala ya hana har ya zama yana boye kansa yana jin kunyan wai don an ce ya haifi ya tace wannan laifi ne don haka ana buƙatar zuriya ce mai albarka wani sai ƴaƴa mata sukan yi albarka har su wuce mafi yawan maza a gari saboda albarkan da Allah ya musu amma kuma Allah subhanahu wataala ya san matsayin su ya kuma san irin abun da yasa yi haka to don haka kowanne kawai mutum ya burin shi dai Allah ya bashi zuriya tayyiba kowanne Allah ya bashi a lokacin da ko da hankalinsa ya karkata zuwa ga wani jinsi ko namiji ko ta mace sai kuma da aka haihu kuma sai ga sabanin jinsin da yake a ya karkata gare shi to kar yayi kyaman wanda aka bashi yayi addu'an alheri mana yayi addu'an Allah subhanahu wataala yayi albarka domin zabin Allah yafi zabin mutum in kaga kai kana burin ka samu da namiji sai Allah ya baka iya ta mace ko kana burin ka samu iya ta mace ko kina burin ki samu iya ta mace sai Allah ya baki da namiji to shi Allah ya fi ki sanin alheri ya fi ka sanin alkhairi ya fi ka sanin sharri kuma ya fi ka sanin abun da ya dace da kai kuma ya fi ki sanin abun da zai fi zama shine alkhairi gare ki don haka ba mamaki wata ta zamanto burin ta samu iya ta mace ko wani ya zamanto burin sa ya samu iya ta mace ko da namiji duk abun da Allah ya baka sabanin abun da kai kake buri kawai ka mai da al'amari ga Allah kuma ka tabbata wannan shine alkhairi kuma ka rike shi riko na ibada sannan riko hannu bibbi duk abin da kake da ikon yi na kyautatawa kai masa wani sai abuna rikon sa kai nan kashi ga jinsin da aka bashi idan ba shi yake sha'awa ba a wajen aihuwa har yace ne zaka ji mutane suna maganganu irin maganganun jahiliya wai matan mutun ta ce sai wani ya gaji ya ce mu ko su wai mu ko su kudin ko su waye tudin kuma su su waye yaga mu ko su 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 ne ko kuma to kudin ai sai kun zama kudin tukunna to ba ku zama ku ba don wanda ya zama shi to fadansa ake ba shi yake gaya wa kansa ba kuma kana zama kudin ku ne in ka zama mutumin kirki ba in ka zama namiji ko ka zama sarki ko ka zama mai kudi ko ka zama malami sai in ka zama mai tsoron Allah mai bin Allah to kai din kai ne kuma ba kai ne zaka fada ba mala'iku ma suna fada a sama mala'iku suna ganin bayin Allah a ƙasa su rinka maganar su su a sama don mala'iku sukan yi rige-rige su nuna mutum yana tafiya a ƙasa kai zo ku ga gawa ne can wancan shine kawai suna bi suna turuwa suna gayyatan ɗan uwansu ana nuna wancan waye ne yace wannan wanda Allah yace yana son sa ya shedar da mu yace mu sheda Allah yana son sa to su in aka ce ma Allah yana son mutum to magana ta kare yana ba kaman mu bane yanzu da za ce maka Allah yana son wani amma kuma sai zama wannan wani watakila a gurin mutane akwai wasu abubuwan da ba shi suke tsammani ba to shikenan fa sai ga gaba ɗaya mutane ba su danguwa koda karara aka ce Allah a to akwai abun da ya wuce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ta ina kawai kowa ya shaida Allah yana son sa amma yana da makiya yana da makiya to waye kuma wanda zai zo ya jira ya tsira ba makiya babu shi babu shi shi yasa ma idan ka je sun kika ka tsaya ka damu har ka fasa abun da kake wanda ka yadda cewa Allah ya babu sabon Allah a ciki har yanzu tukunna baka shirya ba dole ne kuma ita rayuwa sai an jajirce an tsaya kawai duk abin da ka fahimci cewa wannan alkhairi ne kuma a fahimtar ka ga addini shi kake to ba ja da baya har Allah subhanahu wataala ya daura rayuwanka akan haka domin duk gaba daya ga Allah za a koma to shine wanda yake da ikon yin hisabi akan duk abin da komai yake don haka idan aka samu aihuwa a godewa Allah subhanahu wataala ayi addu'an alkhairi tun ana da juna ake so a rinka yawaita addu'a ya Allah ka ba mu zuriya tsayyiba a cikin wannan ciki uwa tana yi da uba yana yi uwa tana yi uba yana yi har a je ga an haihu to in aka yi dace insha Allah ta'ala sai a samu managarcin abin da za a haifa ko ya ne ko da ne sai zama an yi sa burin mutum kuma ya tabbatar da ƴaƴansa akan tauhidi da son Allah da karatun alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun duniya wannan kowa akwai abun da Allah ya kaddara masa kuma kowa da arzikin sa ko kai ko karkai ko ka bar gado ko karka bar gado Allah subhanahu wataala ya shirya masa rayuwar sa wani ma ya fika kudi a cikin ƴaƴan naka wani a cikin jikokin ka ne zai fika kudi to da kaga ba wani abun nan bane ba wani abun damuwa bane wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala don haka abun da ake so a gina shine a gina zuriya akan tauhidi wannan kuma yana faruwa ta hanyar addu'o'i da kuma himma da tsayawa da ikon Allah. Allah subhanahu wata'ala yake bada labari da ta haife ta tace ya ubangiji ni na haife ta ga ta ƴa ta mace kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da na haifa ko kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da ta haifa a wata qira'a lalle kuma da cewa namiji bai zama kamar ta mace ba. Aikin da namiji zai yana da bambanci da aikin da ta mace za ta yi amma ta ce na ambace ta suna wa inni sammaituha maryama kamar yadda aka bayyana ta ambace ta da suna maryam malamai suna cewa bi ma'ana amatullah ma'ana baiwar Allah kamar da za ta ce abdullah sannan wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim wannan yana da muhimmanci in mace ta haihu ta nema wa zuriyar da ta haifa take in dai tana cikin lafiyarta ko tana cikin hayyacinta sai ya Allah ka tsare mun wannan ƴa da na haifa ina ba ya Allah ina nema mata tsarinka daga ita ha zuriyarta ya Allah ka tsare su daga sharrin shaidan da kin aihu abin da ya kamata ki fada kenan in kika kalli zuriyar da kika haifa in mata namiji ne ya Allah ina nema wa wannan yaro tsarinka daga shi hazuriyansa daga sharrin shedan in ya ta mace nema sai ki fadi wannan kamar da muka bayyana a baya idan akwai bukatun shayar da mama a wannan lokaci to zaki shayar da ita mama na gefen dama tare da yin bismillah ana so a ce bismillah sana fara shayar da ita mama na gefen dama in dai ba da wani uzuri da zai hana a wannan lokaci ko jinya ko wani yanayi ko a an yi CS ne amma in an zo ta wannan gefen akwai matsala ko wani abu makamancin haka ba in dai akwai hali abinda ake bukata kenan in dai ana cikin halin lafiya kalau don haka shi uba yana addu'a uwa tana addu'a kaga in Allah ya sa in Allah ya bada sa'a sai ga an samu dacewa don haka ana so ayi wannan addu'a shine abinda Hamnatu tai Allah kuma ya karbi addu'anta har cikin zuriyar don kaga wannan yar Allah ya yi ta zama kamammiya mala'ika Jibrilu aka aiko wannan yar ya hura mata lokacin da za ta yi ciki ba ta da miji ba ta taba aure ba tana kame amma Allah subhanahu wataala ya ba ta haihuwa da ta tashi haihuwa ba kowa ta haifa ba sai Annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba kaga wannan duka daraja ne da Allah subhanahu wataala ya tsara a wannan zuriya din sannan kaga ita Hamnatu da take burin haifan da namiji tun farko sai Allah ya bata Maryam ya ta mace kaga ashe da tuntunin namiji aka bata to da wata gara basa da falala ya bata a cikin zuriyar da ba a same shi ba kaga sai Allah ya bata ita Maryam sai ga darajar Maryam ta ma haihu ba tare da miji ba sai ga darajar ta mala'ika Jibrilu aka aiko ya sanya yayi hura a cikin riganta ta haihu mana ta samu juna da junanta da naƙudanta da haihuwanta da ɗauko shi gaba ɗaya cikin awa guda ta gama wannan ta haihu ba tare da an ga doron ciki yayi tudu a gabanta ba yadda take inna haka kawai take yadda take kuma ta zama mai ibada mai yawan zuwa masallaci tana ibada din kamar yadda mahaifiyar ta yi buri da a ce ɗa namiji ta haifa ta yi wannan din sannan kuma ta haifi ɗan da ba a taɓa samun irinsa ba a cikin dukkan wanda suka rigaye shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ɗaga darajarsu a cikin zuriyar bani Isra'ila ya zamanto suka ga al'amari na Allah a cikin sha'aninsu domin dukkan wanda suka rigaye Annabi Isa ba a taɓa haifan wani daga cikin annabawan Allah ba tare da mahaifi ba mahaifiyarsa kawai ta haife shi amma shi aka yi shi haka kaga sai da Allah subhanahu wataala ya sanya ita wannan mahaifiyar Annabi Isa ta zamanto aya ita tukunna karan kanta ta zamanto aya ta zamanto darasi bayan ta zamanto aya ta zamanto darasi ta zamanto duk abun da ya dace to sai Allah subhanahu wataala ya aiko aihuwa kuma daga jikinta sai aka haifi Annabi Isa kaga shi wani sa'i addu'o'in da mutum yake yi ba wai dole sai an samu cimma bukatar addu'an kai tsaye daga abun da ka roka na ciki din da kike ji a jikinki a yanzu ko cikin da kake gani a jikin iyalinka a yanzu ba dole sai an samu wannan ba ana iya haifa a cikin jikokinka ana iya yar da ka haifa ita ce za ta haifi abun da ka roka kuma jikan naka zai iya maka amfaninka domin zuriyarka ne shi ma zai iya amfananka ta inda baka tsammani da inda kake tsammani don zai iya zama jika mai maka addu'a har rayuwarsa ta kare a duniya bayan kai kana cikin kabari tuntuntuni yana maka addu'a Allah subhanahu wataala yana daga darajarka a lokacin da kake cikin kabari babu wani abu da mutum zai bari a baya a duniya ya amfane shi sama da ya bar dana kwarai ko sadakatun jariya wato sadaka mai gudana wacce za ta zamanto sadaka ce wacce amfaninta kullum ana ci gaba da shi ko kuma ilimi da mutum zai bari a baya ake amfani da wannan ilimi da ya karantar da al'umma to amma in ba haka ba kaga misali in aka dau zuriya tsayyiba da mutum zai bari waladan salihan wato barda na kwarai ko waladun salihun yad'u lahu ya barda na kwarai wanda zai rinka masa addu'a wannan ba karamin nasara bane mutum ya samu wannan ko da dan ya tsufa in dai yana yi wa mahaifansa addu'a to a matsayin da kawai Allah yake daukan sa kuma a matsayin addu'an da ake karban sa don haka ita ma Allah subhanahu wataala yawanci in kana so ƴaƴanka su ma addu'a kai ma sai ka musu addu'a lokacin da suke ciki tun ba su zama komai ba kai kuma insha Allah za su suna cikin cikin mahaifiya kake musu addu'a tun suna cikin cikin mahaifiya kai kuma lokacin da kake cikin ƙasa su kuma za su maka addu'a insha Allah ta'ala amma baka musu addu'a ba suna cikin cikin mahaifiya suna cikin mahaifa suna suka girma kawai daga ashar sai abun nan kawai kake musu dan yaro kankani kaje yana zuga ashar ya koya a gurin uwarsa ko kaje dan yaro kankani yana zabga ashar kawai ya koya a gurin babansa babansa ba abun da ya iya kawai sai dai ya lafta masa ashar ko uwarsa sai ta lafta masa ashar kaje yaro yana zabga wasu irin ashar masu muni to irin waɗannan abubuwa kar ta yi tsammanin shi kuma wannan yaro ya mata addu'a tana cikin kabari dai yaro yana lafta ashar a duniya kaga wannan in ashar take so ya iso gare ta tana cikin kabari ma dai ta shirya amma wacce ta yi addu'a ɗanta yana cikin ciki don kun ga ciki ya yi kama da kabari yana rufe ne shi ma a cikin ciki har kuma ran da aka binne mutum a cikin ƙasa shi ma yana rufe ne a cikin ƙasa amma wanda yake rufe a cikin ƙasa ya fi buƙatar addu'a sama da wanda yake rufe a cikin ciki to kai lokacin da za ka yi musu addu'a suke cikin ciki to haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka su kuma su maka addu'a kai kuma kana rufe a cikin ƙasa wanda kai ka fi buƙatar addu'a a wannan lokaci to haka ke ma don ka ana buƙatar a yi musu addu'a wannan shi ne abin da wa'innan bayin Allah suka yi kuma abin da wa'innan ayoyi suke nuna mana kenan tun tana cikin ciki take mata addu'a tana haifanta kawai shi kenan ta yi mata addu'a ta kuma raɗa mata suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasani shi za a karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
na Allah subhanahu wata'ala yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani sai ubangijinta ita Hamnatu da take wannan addu'a wa yar da ta haifa Allah subhanahu wata'ala yace sai Allah ya karbi addu'arta karba mai kyau wa ambataha nabatan hasana Allah subhanahu wata'ala ya rayar da ya tsirar da ya daga wannan yarinya wato rayarwa dagawa mai kyau sai ta taso da kwarjini ta taso da tsoron Allah ta taso da hankali ta taso da nitsuwa tana yar karamar yarinya Allah subhanahu wata'ala ya daga ta da haka wa kaffalaha zakariya sai zama annabi zakariya alaihi salam dalibi ne ga imrana sai Allah ya bashi annabta ya zama annabin Allah, kuma shi mijin a ita ƴar uwar Hamnatu matar Imrana da ya rasu. Saboda haka sai aka nemi wane ne ya kamata ya rike wannan yarinya babban wato jagoransu shine a Imrana da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa a yanzu. To Allah subhanahu wataala ya sa ga ƴar da aka haifa bayan sa, to wannan yarinya wa zai rike ta? Kowa a cikin wato mutanen gurin abunan matasa da waɗanda suke ɗalibansa, kowa yayi ta cewa shi so yake shine zai rene ta. Kowa so yake reni wannan yarinya da aka haifa wacce Hamnatu ta haifa. Allah subhanahu wataala sai da suka yi ƙuri'a, kamar yadda zamu gani a cikin ayoyi, sai da suka yi ƙuri'a da ikon Allah, Allah ya sanya mai renonta wanda ya ci wannan ƙuri'a ya cancanci ya rene ta, shine Annabi Zakariya. Kaga sai Allah ya kai ta rayuwa gidan annabin Allah, babanta fa ba annabi bane. Kaga dalilin rasuwan babanta kuma sai Allah ya tada ita a gidan annabin Allah. Shi yasa wani sa'i idan Allah subhanahu wataala ya dau rayuwar mijin mata, abinda ake so ta fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, kar ta zo tana ta kurma ihu yanzu gashi ya rasu, tana da ciki, ƴarta ta shiga uku, ita ma ta shiga uku, wane ne ya shiga hudu da sauransu, wani babu kyau, babu kyau. Ta mai da al'amari ga Allah, ta dogara ga Allah, ta san Allah subhanahu wa ta'ala, rayuwa kuma a hannunsa take. Don haka koda mahaifin yana raye, koda mijin nata yana raye, sai abun da Allah ya ga dama ne za su abun nan za su samu. Don haka wannan jaraba ba wani abu bane, sai dai akwai jarrabawa da jin zafin rasuwa, amma ba a so a yi ta maganganu waɗanda ba su kamata ba, amma Allah yana iya jarraba bawansa ta ko ta ina. Kuma in Allah ya ga dama sai zamanto lokacin da ta yi addu'a. Yanzu misali a Ummu Salma radiyallahu anha, lokacin da take raye da Abu Salma, lokacin da ya rasu, tace to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ko wa akhluf li khairan minha. To yanzu ni dai na fada, amma yanzu waye za a samu wanda ya kai Abu Salma alkhairi? Saboda tana jin alkhairin mijin nata, tana kuma jituwa da shi ta yanda ya kamata. Saboda haka sai tana ganin wa za a samu wanda ya fi shi alkhairi. Tana gama wato abuna idda na takaba, idda na rasuwar miji, bayan ta gama wannan sai Allah ya aiko Umar radiyallahu anhu, yace yana son ya aure ta da Umar da Abu Salama, wannan yafi daraja. Umar radiyallahu ta'ala anhu yafi, bata waiwaya ba, sai Allah subhanahu wataala ya sake aiko Abu Bakar radiyallahu anhu, yace yana son ya aure ta da Abu Bakar da Abu Salama, wa yake wa yafi wannan daraja? Kai kafin a ce komai sai Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yana son ya aure ta, wato to duk duniya kuma wa ya kai shi? Kaga ashe ita lokacin duk bata taba tsammanin wai waɗannan za su zo ma su ce za su aure ta ba, amma al'amari ne na Allah. Shi zan ita ta dauka da tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ita tana gan to gashi dai ka, amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to yanzu za a samu kuma yafi Abu Salma alkhairi? Daga zuwa Umar kawai sai tace ikon Allah, kafin a ce me wannan, sai Abu Bakar radiyallahu anhu, dukkan su ba wanda ya san kowanne ya abun nan, kawai kafin ta ce me wannan sai Allah ya ce sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga magana ya kare, magana ya kare, ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma me ake jira? To saboda haka ashe Allah subhanahu wataala yakan yi abun da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Don haka bawa zai iya jin abu yayi masa radadi, amma kai ya yawaita maganganun da basu kamata ba game da Allah, ya kyautata zato ga Allah cikin kowace irin jarabawa idan ta same shi. Allah subhanahu wataala yace فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. sai annabi zakariya ya rene ta kaga sai gashi ta tashi daga gidan imran salihin bawa ta zo za ta rayu shine babanta salihin bawa ya aife ta amma kuma ta tashi a gidan annabin Allah wannan karewan wato daraja kenan ta tashi a gidan annabin Allah saboda haka ta samu daraja mai girma Allah subhanahu wataala yake bada labari kullama da khala alaiha zakariyal mihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wani guri da ya tanada mata inda ya ajiye ta domin annabi zakariya yana da mihrab inda mutum yake kebewa ya rinka ibada ko a daki ko a gida ko a inda mutum ya kebe ko wani zaka samu yana da yar sallayarsa a cikin dakinsa ko namiji ko ta mace zaka samu wata matar tana da wani gefe yawanci a dakinta inda ta saba kullun anan take shimfida sallayarta take sallah ko nafila ko walaha ko nafilfili da daddare ko nafilfili da rana ko kuma sallan farilla yawanci anan ta saba yi to na zama mihrab din take nan to annabi zakariya alaihi salam yana da mihrab din sa wato inda yake yawanci kebe kansa yayi ibada ya ambaci Allah yayi ibada irin yadda ya kamata to sai zaman to ya kebe ta a wannan gurin kuma ya sanya ba safai ake zuwa gare ta ba na waje dai kam ba zai je gare ta ba sai dai iya mutanen gida a lokaci lokaci saboda tsabar kula da yake yi da ita saboda ya ce ta babban mutum a gurin sa shine Imrana saboda haka take yake kokari sosai a kanta to abinci ma shi da kansa yake kawowa canji canjin abinci to shine Allah subhanahu wataala yake bada labari duk lokacin da Zakariya ya shiga inda take wannan mihrab din don wai ya kai mata abinci wajada indaha rizqa sai ya samu wani arziki tattare da ita na abincin da ba a taba samun irin sa ba idan lokacin ma bai kamata a samu wannan abincin ba sai ya ga abincin nan ita tana da shi ko kuma wani arziki daga Allah subhanahu wataala da Allah yake azurta ta da shi kuma sai yana ganin wani haiba da girma da daraja a jikinta kuma ga ta karamar yarinya sannan kuma ga wasu abubuwa na wanda a garin ma ba za a iya samu ba amma kuma gashi nan a tattare da ita ta ina waye kawo mata kuma ga ta karamar yarinya yar jinjira waye ya kawo wannan abu kala shine yake tambaya yake cewa shi kansa annabi zakariya ya maryamu ya ke maryam anna laki hada wai kai ta yaya ne wai ya aka kike samu wannan abu wannan arziki ta ina yake zuwa wannan yanayi ta ina yake ni ke kam wace irin ya ce mai albarka mai kwarjini mai daraja wacce kike da daukaka da daraja daban da yadda muka saba gani anna laki hada ta yaya wa'innan abubuwa ta ina suke samun ki ta ina kika riski wannan kwana sai take cewa huwa min indillah wannan abu ne daga gurin Allah kaga wanda ta san Allah kenan take da imani da Allah tana karamar yarinya tana cewa huwa min indillah ba wata hankalinta ya koma harkar kudi ko harkar abun duniya ko harkar tunanin ita ba yar wani bane ko ba yar wance bane ko ba yar kaza ba a'a kawai huwa min indillah kuma ka duba yadda Allah subhanahu wataala yake kula da bawansa duk wanda ya race ga Allah Allah subhanahu wataala zai kula da sha'anin sa insha Allah ta'ala shi yasa duk halin da kake ciki kar ka sake Allah duk abun da ake ciki kar mutum ya sake Allah duk wahalar da aka shiga kar mutum ya sake Allah ko ka sake Allah wahala sai dai ta karu amma in ka rike Allah duk wahalar da ake ciki Allah yana ganin ka kuma Allah zai baka mafita bawan Allah wanda ya rike Allah baya dana sani bawan Allah wanda ya rike Allah baya nadama saboda haka kaga mahaifiyarta ta rike Allah tun tana ciki take mata addu'a ashe Allah ya karbi addu'ar mahaifiya duk da cewa ta haifi ya ta mace amma yanzu ya ta mace ga ta nan Allah yana daga darajarta abinci da wasu abubuwa annabin Allah kansa bai san ta ina abun yake zuwa mata ba wanda shi an saba yi masa wahayi domin shi annabin Allah ne amma shi kansa ma tukunna bai san ta ina abun yake zuwa ba kaga ashe abun da ake bukata duk wani mutum ya maida al'amarin ƴaƴansa da iyalansa da gidansa zuwa ga al'amarin Allah kar ka yadda kai ciwa-ciwa ko kai ma'aikacin gwamnati ne ko kai dan kasuwa ne kar ka yadda ka zamanto mai ciwa-ciwa ko mai harkar cin haramun wai don a ji dadi a gidanka ko don a samu wasu abubuwa a gidanka wannan duka gaba ɗaya ba abubuwa bane nagari ba za a ji dadi yadda kake tsammani ba don ko ba dade ko ba jima wata ran sai an samu matsala in dai da ciwa-ciwa kake tarawa ka gaskiya kake shiga kake diban abun da ba naka ba abubuwan da ba na halal ba da su kake gina gidanka kake gina iyalanka kake gina jikinka wannan abubuwa zaka yi hasara tun a duniya balle kuma ga hasara babba shine asara a lahira amma duk wanda ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah ya tsaya ga iya halal Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani saboda ake so mutum ya zamanto ya ciyar da gidansa da abun da yake na halal kuma kar ya damu da cewa arziki din nan bari yayi kaza a'a in ka tsaya iya halal kadai ba za ka samu abun da kake so wannan ƙarya ne yaudara ce ta shedan kuma shubuhat ne na shedan sanan talbisu iblis ne a ce maka a'a in ka tsaya iya halal za ka rasa kaza yaushe za ka gina kaza yaushe za ka samu kuɗi kaza in ka tsaya iya halal salarin kama nawa ne dole sai ka hada da ciwa-ciwa in dai kana so ka sayi abun hawa sai ka hada da ciwa-ciwa in kana so ka gina gida wannan ƙarya ne Allah subhanahu wata'ala zai azurta ka da halal ka gina duk abun da yake son ka gina shi Allah kai kwadayin abun da Allah subhanahu wata'ala zai baka ta hanyar halal shine fi maka sauki so haka kaga wa'innan bayin Allah sun ciyar da zuriyarsu halal sun yi aiki da halal sun yi wa zuriyarsu addu'a Allah subhanahu wata'ala ce zuriyatan ba'dha min ba'd wannan zuriya ce sashi daga sashi don ka qalat huwa min indillah kaga tauhidi ya shiga jikinta ta san Allah tace wannan al'amari ne daga Allah tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ko dai zamanto qarishin maganan ita wannan yarinya ce karama a wannan lokacin tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba idan Allah zai azurta ka baya lissafin in na bashi kaza kaza zai kare in na bashi Allah baya wannan lissafin idan Allah zai azurta mutum kawai ya tashi azurta shi bashi kawai yake baya jiran lissafin cewa kar kuma a bashi kaza kudin mu na guri kaza ya kare ko dukiyar mu ta guri kaza ta kare babu wannan a gurin Allah ya koru daga Allah lissafin abu Allah wai don kare kare babu shi taskar Allah ta fi karfin a rinka ma lissafin ta don haka Allah baya lissafi duk abin da zai kawai bayarwa yake don haka Allah subhanahu wataala wannan kuwa zamanto qarishin magananta ne da yace mata anna laki hadha wai wannan al'amari kam daga ina kike samu ne qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab magananta kenan gaba ɗaya ta cika a bisa cewa magananta ne tace ya wannan abu daga gurin Allah ne domin lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba ko kuma qalat huwa min indillah tace wannan abu da kake gani daga gurin Allah ne to sai Allah kuma ya karisa magana ko kuma annabi zakariya ne ya fada sai ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle kuwa Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba amma sai dai a ce maganan annabi zakariya ne ya karisa to kamar abun bai yi abuna gaba sosai ba domin cewa qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ya fi kama a ce ita ce ta fada cewa huwa min indillah wannan al'amari daga gurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ko kuma magana ce ta Allah subhanahu wata'ala dai Allah ya hikayanto abun da ta fada qala ya maryam yace mata yake maryam anna laki hadha wannan abubuwa daga ina kike samun su ne qalat huwa min indillah sai tace daga gurin Allah ne maganar ta ya kare ana qalat huwa min indillah sai tace wannan abu daga gurin Allah ne maganar ta ya kare ana kawai sai Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wata'ala yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba don haka ita ma arziki ne daga Allah wanda ya azurta ta da shi ba tare da lissafi ba kaga nan ba don cikakken tauhidi da take da shi ba da kuma shi annabin Allah ne babu maganar shirka a gurin annabawa to in a yanzu ne ka ji an ce kai wannan anya ba kaza bane shikenan sai kaga an koma nuku-nuku yana yanzu bari a gani kaza kaza kawai komi ya faru a zamanin yanzu sai ka ji ana karkata shi zuwa ga harkar abunan bokanci ko harkar tsafi ko harkar wasu abubuwa wanda ba shine ba amma can da ke imani take da shi tace kawai huwa min indillah Allah subhanahu wataala ya kawo mata shi ma kuma bashi da wani mamaki ya yadda da wannan don haka Allah subhanahu wataala ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ya ga dama bighairi hisab ba tare da lissafin in an bayar abu kaza zai kare ba don haka Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama anan wannan al'amari ya kamata mutum ya kalli wannan ayan ya duba ta sosai ko waɗannan ayoyin mutum ya kalle su sosai ya ga yadda addu'a ta yi tasiri kuma yadda addu'ar mahaifi ko mahaifiya take tasiri akan ƴaƴan sannan ya ga yadda ake buƙatan mace in tana da juna ta yawaita addu'a kuma ta mai da al'amarinta ga Allah ta zamanto tunaninta samun zuriya tsayiba ba tunaninta haifan ta yaudari kanta ba wata zaka ga tana yaudaran kanta to yanzu ta samu ciki yanzu Allah Allah take ta samu ɗa namiji wanda zai rinka za a nada shi commissioner ko za a nada shi minister ko za a nada shi ko zai zama senator ko zai zama kawai kaji tana yaudaran kanta sai ga ganta kaman kafin yaron ya girma ta so mata buwa so yanzu da gaba ɗaya harka ce ta duniya da gaba ɗaya ta ginu akan duniya ita a tunaninta yanzu ta dau ciki wanda shi wannan juna da ta samu za ta haifi senator ko za ta haifi commissioner ko za ta haifi kaza domin asali wanda yake shugabanci a yanzu yana da alaka da kawun kakan jikan wancan abunan din so da ko cikin tana ta alakanta wasu abubuwa don haka yanzu ta samu juna to Allah ya sa ta aibi da namiji idan aka zai sai a sashi a missionary school in aka sashi a missionary school kaga zai koyi turanci da wuri da ya koyi turanci da wuri ko a fata a missionary school kana ta koyi turanci da wuri shikenan jami'a kuma akai ta kaza abubuwa kawai sai ka ji mutum yana ta wani lissafi ba lissafin cewa wannan yaro da zan haifa shin zai rinka mun addu'a kuma ya zai rinka ya rinka mun addu'a maganan ya zama sanata ko ya zama gwamna ki tambayi dukkan mahaifan sanatoci da ministoci da gwamnoni da kwamishinonin yanzu duk in za ki samu dama je ki gurin mahaifiyar kowane ɗaya daga cikinsu ki tambaye ta don Allah lokacin da wannan sanatan yanzu ko gwamnan yanzu ko ministan yanzu ko kwamishinan yanzu da Allah lokacin da take ɗauke da cikinsa ta san cewa kwamishina ne ko an yi shawari da ita cewa minista za a haifa ko an yi shawari da ita cewa sanata ne kuma lokacin da take renonsa ta san cewa sanata ne wannan take bayarwa take bawa mama ko kuma lokacin da take renonsa ta san cewa wannan gwamna za a yi lokacin da take shayar da shi ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne don shi wannan zai zama minista ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne don zai wannan duk hauka-hauka da za a rinka sawa kai kar mace ta sawa kanta kawai ki burin bawan Allah na kwarai in Allah ya ga dama maganar sanata ne wannan ko ki faɗa ko baki faɗa ba in haka Allah ya yi shi kawai lokaci za a jira kuma zai zama ko talin kaga zai zama a'a minista zai zama babu wani lissafi ko babu harinci a ciki wani harka ce wadda Allah subhanahu wataala ya tsara ta ko da ubangida ko ba ubangida zai zama in Allah subhanahu wataala ya ga dama a'a commissioner zai zama wani baki isa ki ce ko don halinki ko don kaza ba amma ya zama mutumin kwarai shine babban abin da ake so ta yadda ko da ya zama sanatan kare sace dukiyar talakawa ya je lahira ba shiga aljanna babban abin da ya kamata ki sani in sanata zai zama wannan Allah riga ya kaddara tuntunin in minista zai zama Allah ya kaddara tuntunin in commissioner zai zama Allah ya kaddara tuntunin babban abin da ake so ke ki mata addu'a ko ki mata addu'a ta zama ya ta kwarai ta yadda ba za ta rinka satan dukiya ba za ta rinka kowane matsayi in shi ma ɗan namiji ne in ya rike matsayin ba zai ɗebi dukiyar talakawa talakawa su yi ta ce masa Allah ya isa a je lahira ana bala'i yana tafiya wutar jahannama ba wannan ya kamata don wannan kuma sai mutumin kwarai shine ake samun wannan dacin zaka ke ki burin kawai zama mutumin kwarai amma zai zama kaza wannan na Allah ne kuma ko kina zo ko baki so ko kin yadda ko baki yadda ko kin shirya ko baki shirya ba wannan kam Allah in lokacin yayi Allah zai zartar da abin da zai zartar kuma zai zama abin da zai zama amma in ya zama a matsayin mutumin kwarai zai zama ko kuma shedanin wani sanata za a yi ko shedanin wani commissioner ko shedanin minista za a yi shine abin da zaki ji tsoro ki masa addu'a ko ki mata addu'a tun ba a haife shi ba don ya zama na kwarai in ma ya zama minista ko ya zama sanata ko ya zama menene ya zama na kwarai wannan shine abin da ake so haka abin da iyaye za su yi su roƙa wa ƴaƴansu su zamanto na kwarai tun ƴaƴansu suna cikin ciki wannan abun da annabi Zakariya ya gani tattare da wannan yarinya shi ya habakar da shi ya sa shi kwadayin aihuwa don shi ma lokacin bai taba aihuwa ba ba shi da da amma da ga yadda take din nan kai sai hankalin sa ya dagu ya koma tunanin cewa kai shi ma ya kamata ya samu aihuwa don me don ya samu zuriya tsayiba wannan shine abin da in Allah ya da darasi na gaba zamu gani yadda shi ma annabi Zakariya take hankalin sa ya tashi ya tafi kawai zuwa ga tunanin bari shi ma ya samu zuriya tsayiba ya roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu dace idan muna rayu lokaci na gaba zamu wuce da ayoyin kamar yadda aka karanta su za ka karanta su kuma mu ci gaba da su mu ji yadda annabi Zakariya ya zama wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kawo mana saukin rayuwa dawainiya da ake ciki Allah ya kawo sauki waɗanda suke cikin bala'i na rashin lafiya da kamuwa da wannan rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda duk Allah subhanahu wataala sannan Allah ya kare garin mu Allah subhanahu wataala muna gode masa da ya zamanto yanzu an samu sauki a garin Gombe Allah subhanahu wataala ya sa har abada ba za a saki samun wani wanda zai kamu ba Allah subhanahu wataala muna roƙon sa Allah mai iko ne akan haka in Allah ya ga dama sai gaba abunda zai saki karuwa da ikon sa subhanahu wataala sai Allah ya kare mu har abun ya tafi da haka muna roƙon Allah Allah ya tafiyar da wannan ciwo wannan annoba da ta addabi duniya Allah ya kawo mana dauki akan ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم الله كغفر تامس الله كيافي مس الله كفسع مس من قبر برانس ذوري مد إيالم الله كتبت دمو أكن قتيا كاري مد كارير كإنك سميع قريب مجيب الدعوات الله كأذر تامو لأرزقينا حللت إن مجي طماني لإن بامة طماني شو قبن نمو الله كيريكو دحنوس زواج أبون دزيزم alkhairi ga rayuwarmu da rayuwarsu duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ka ganar da su kar su aikata abin da za su yi ya zama daidai da habakar arziki da ci gaba a rayuwarmu Allah ka taimake su a kansa Allah subhanahu wataala ka musu jagoranci Allah ka gafarta mana kurakuranmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk